change.
Ready to do it?
Do anything you want to do.
I've taken to introducing this as a place that Spyro and Tricky Dick don't get to go.
Peacocks wandered aimlessly underneath an orange tree. Why can't she see me? She thought that no one was watching at all. On the wall. She shall be free. She turned her gaze down the slope to the harbor where I lay anchored for such a short day. Guinevere, seagulls circle endlessly, I sing in silent harmony. Yeah, we both shall be free. Da 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 da
Thank you.